الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السيد والفاتح والخاتم والهادي وعلى آله أكبر عظيم. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna miƙa godiya zuwa ga hadarin Allah tabaraka ta'ala mai girma da daukaka, hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma dukkan bayin Allah, sahabban manzon Allah da ahlul baiti, dukkan makusanta Allah tabaraka ta'ala da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, babu farin cikin mu shine za mu yi taro ne na goron sallah kamar da ya gabata muka sanar da shi, saboda kare girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, martaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, na kariya ga hadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma masalan tauhidi. Kamar da aka sani shine muna zamanin da ya kamata a wayarwa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kai a ko ina lungu lungu sako sako, saboda a gane annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kuma a gane girman Allah da kuma abinda Allah ya faɗa a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah. Dan duk mutumin da ya gurara ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane Qur'ani bane, ko bai gane hadisin manzon Allah ba, bai gane ma musuluncin ba gaba ɗaya. Insha Allah muna da baki dai, manyan baki sosai. Akwai Sheikh Malam Alfa a Jabi daki biyu a nan Abuja, akwai Sheikh Malam Imam Abbas Kado Kuci, sannan akwai Sheikh Malam Kabir Jaiwan ko, sannan akwai dukkan manyan ƴan uwa dai, sannan ga ƴan agaji akwai FCT Commander Alhaji Abubakar Aliyu Rijani, shi ma na san ila ko yana hanya ko ya kusa isowa ko ya iso, wallahu alam. Duka dai kowa bakon annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, kowa da girmansa da martabansa. Ba zan cika muku da surutu, ni ba karatu zan yi ba, ga malamai ne suka za su yi karatu, mukan namu saurare su ne. Insha Allahu a gurguje za mu yi kokarin a summarize malamai biyu da su mana karatu, da su ɗaya minti 30-30. Za mu yi abinda ba za mu gajiyar da masu sauraro ba, da kuma masu karatu din da bakin mu da ƴan gida gaba ɗaya. To za mu yi kokarin haka din, Allah tabaraka ta'ala ba mu nasara. Za mu ba Malam Abbas, shi zai fara gabatar mana da magana akan jinabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Akarmakallah falyatafaddal mashkur.
الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أتم الموجودات أكرم الكرماء على الله بدأ وعودة وأتقى الأتقياء إلى الله جنا وإنسا وملكا وعبد العباد عبادة إلى الله بدأ وعودة أصدق وأبلغ وأفيني وأزلقي وأتني المكارم الأخلاق سيدنا ونبينا وحبيبنا ورسولنا ومولانا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك على طريقته وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المخادرون الكرام، خصوصا الأحباب في الأحباب أحباب رسول الله، نحييكم بسهل الإسلام فهية من عند الله مباركة طيبة، وهي تهية الأهل الجنة في الجنة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna godiya ga Allah wanda ya albarkace mu da haduwa cikin wannan majama'a mai albarka, wato hadara, taro, haduwa wanda aka yi ta ne dan manzon Allah. Hadarar ta samu babban girma, ta samu babban matsayi, ta samu babban makamin da babu irin makami irinsa. Demin duk taro in an ce taron ma'aici ne, to an gama magana da ta. A cikin waɗanda suka zo saurare da masu karatu duka sun kuma bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To don ga taro alhamdulillah. Mulana sahibul himma khalifa kuma a wajen Dr. Sheikh Sarisu Azzaz kakakin faida soki dan gaban goshinsa masoyan Allah mai yada soyayyar manzon Allah ranan sai na ji wayarsa kawai sai ya ce ga abin da ya kamata a yi. Mu muna can muna bacci, su kuma suna shige da fice cikin yadda za su shiga an yi magana cikin ma'aiki. Dawa kura tafiya ta kama mu tare da shi zuwa wajen shehinsa. Tun a hanya cikin mota mun fara magana dangane da abubuwan da ke faruwa a ƙasarmu ta Nigeria. Hali ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wanda an ɗan samu talalaciya da zaniya ga waɗansu shirzimatul qabiha, wanda wani bawan Allah har ya samu wani matsayi da wani suna da wani girma da wani makami shi a wajensa, kuma har yana ɗaukan laƙabin Ad-Doctor, har ya kai ya haɗa ma'aiki cikin kulli, ya haɗa ma'aiki cikin jam'i, sannan cikin jam'in ba na yabo ba, cikin jam'in ba na girmamawa ba, ya koro zance, ya ce sifa akan matsayin da yake, halin da yake ciki, akan hanyar da yake ta da'awa, ba jin kunyar kowa, ba ya tsoron kowa, idan kaulasa ya zo ko akan wani zai jefa masa, ya bi shi da alif, ya soke shi a ciki, ya kashe shi a huta. Ya ce ko ban tsoron kowa, ko ban neman gudunmuwar kowa. Ya kira maulanmu jikan manzon Allah ya ambace shi, maulanmu Sheikh Ahmad Tijjani ya ce baya son taimakonsa da gudunmuwarsa. Ya kira maulanmu Gosu Zamani Qutbul Maqbu, maulanmu Sheikh Ibrahim ya zai ce shi ma baya neman taimakonsa. Ya kira Sheikh Mujaddadi Sheikh Usman bin Sauri, ya kira shi Abdulkalim Jira duka. Ya ce waɗannan ba na neman taimakonsu, ba na buƙatar su, ba ruwana da su, kai ba su ba. Sai ya ce ko sayyidina Rasulullah, su ko shi baya neman taimakonsu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kiyaye mu, Allah ya tsare mu, kuma insha Allah waɗannan bayan Allah da ya ambata ba za su cece shi ɗin ba, ba za su taimake shi ɗin ba, har manzon Allah ba zai taimake shi ba in Allah ya ga duniya kuma da lahira. Kuma ba a daɗe ba ƴan uwa, da ya saki wannan magana sai an ka samu Muhammadawa nan take suka haɗa kwamiti suka zo suke da awa. Maulana ya ce har wani kwamiti da aka shirya har an neme shi bai samu zuwa ba. Aka haɗa aka zauna aka yi masa karatu, aka yi masa karatu, aka yi masa ta nan take da yake kwakwalwar irin ta jaki ce,
karatun an yi shi amma karatun irin na dabbobi ne zalisi da safai a aje amma Allah yake cewa a wadda sura yake cewa irin masu karatu irin waɗannan nasu amma hasibtum anna akasaruhum yasma'una aw ya'qiluna fa inhum illa kal an'am yake bal kum adallu sabil kamar dabbobi suke yake kuma he dabbobin batsuwa nan take da yaji an yi masa ruwa na hujjoji sai ya kirawo Kaduna ko almajiransa ko abokin sa yace da Allah ku kawo man doki za a canje nama na ɗaye ya kirawo Kano ya kirawo Gombe nan take sai ya nemi gudunmuwa taimakon waɗansu mutane to kun ji wata yin jari mai hada sai da ma tura masa kuɗi su kawo masa taimako amma ɗabi-ɗabi ya ce zai san taimakon manzon Allah zai san taimakon Shehu Tijjani zai san taimakon Shehu Ibrahim Iyas zai san taimakon Shehu Abdulkadir Jilani zai san taimakon Shehu Usman Dan Fori amma nan take sai Allah ya jakankar da zuciyarsa da tunaninsa ya shaje shi nan take sai kira mutane a kawo masa doki ko mutanen da yake su ma irin sa ne kuma sun ji abin da ya faɗa kuma suka shazo suka kai masa doki dokin da ba zai masa amfani duniya ba wallahi na lahira inna lillahi inna ilaihi raji'un sai ƴan uwa mu duba ayoyin alqur'ani mu shiga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mu kula da ayar da imam ya muna sallah da ita wato suratul hujurat mu kalli abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa akan janibin manzon Allah bismillahir rahmanir rahim yace ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi واتقوا الله ان الله السميع العليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم الا رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تدرج اليهم لكان خيرا لهم منهم وكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولنن ايوين يا وتا ايه تا قرشه قرشه سوره النور يا الله يجي تيوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض قد علم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم to wannan ayoyin yan uwa ko su kade mun ka wadatu da su sai mu koma cikin kitabu shafa bi ta'rifil huquqil mustafa min imam ana alqali iyal imam alqali iyal ya kawo wani babi a cikin littafin sabzi na biyu ya kawo wani babi yace babun babin kenan zai yi magana akan توقيره صلى الله عليه وسلم وتعظيمه صلى الله عليه وآله وسلم ومكانته عند الله العزيز بعد كوي كنتسونا بعد جرم ممنزان الله كنت أكوي التوقير أكوي التعظيم أكوي التنصير ومن جلت علينا تيوا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا وشاهدا ورسولا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوسروه وتشجعوه بكرة وأصيلا تكادون من آيوين كادا أكوي تؤثروا أكو لا تؤثروا إتدى بنتكي بدموها وتعوايا وانشي مناطوك التعزيم da at-tawqirun dun mu ce duk girmamawan to amma a cikin wannan abare ɗan uwa Imam Al-Qali yace matsayin manzon Allah a wajen Allah ya kawo hadisi rusutu yace mutane in ba su san manzon Allah ba su nemi tarihin wane ne manzon Allah kalman nan da Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin akalle wannan kalmar sannan kalman nan ta cikin suratul tauba da Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum sai ta bil mu'minina ar-ra'ufu ar-rahim كنت الرؤوف الرحيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى كاد الله شيني الرحيم الله شيني الرؤوف الله شيني الرحيم أما ديك أنا سيتي يا دوكا يا بي ومن ذن الله يتي من ذن الله كيما رؤوف ني من ذن الله كيما رحيم ني أما فقوا بالمؤمنين kenan wanda da shi shikenan anan ne an bare shi sai ya samu wannan rahama da anka ambata wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin wannan alalamin din ta kai dukkan halitta wanda ita ba Allah bace wato Allah ɗaya ne cikin alam to anan kafiri da munafiki da shi irin wannan da yake baya neman taimakon ma yake shi ma ya samu wannan wa ma arsalaka illa rahmatan amma idan anka kawo aka zo wajen bil mu'minina raufur rahim wannan kuma khalisatin li ahli llahi sai banda tuno wannan ahli llahi su tare su shi a take ce dan uwa girman manzon Allah yau mun yi hudu ba su juma'a mu haka wani bayani na sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yazo karshen tafiyar sa ranar litinin sai kira ummuna Aisha sai ce mata wannan ranar da muke ciki wata rana ce sai da cewa ranar litinin sai ce mata wata rana ce ma'aiki yayi wafati sai da cewa ranar litinin ma'aiki ya bar duniya da shekara nawa yace 63 yace ni ma 63 kin san abin da nake so wurin ki yace a ki tama ne addu'a ki roƙan man Allah ki manta wassali da ne gidanki Allah ya karbi raina ranan litinin kin san dalilin da yasa nake kai mutu ranan litinin yace a yace don in samu taimakon ranan litinin din domin manzon Allah ya yi wafati ranan litinin to ni ma ina so in samu taimakon ranan litinin din saboda litinin din ta samu matsayi saboda manzon Allah to ni ma ina so Allah ya yi mani dafa'i ya yi mani albarka yasa Allah ya karbi raina wato Allah ya karbi raina cikin wannan rana ta litinin domin in dace da rahama in dace da albarka kuma Allah ya da hakan ta faru sannan a janibin ma'aiki Imam Shafi'i Imam Suki ya yo ruwaya tiryan zuwa ga Imam Shafi'i Imam Shafi'i yake cewa nayi karatu a wajen malami na Imam Malik yace amma kun san abin da na karanto na karanto al-akhlaqu na rasulullahi na karanto at-ta'zimu li rasulullahi wa tawqiru rasulullahi sai ke cewa yana karatun hadisi da aka kawo wata mata da ake kira da Asma ta yi sata sai aka kawo za a datse mata hannu sayar masu shaitan nan suka zuna ta haba mu aiki kar a datse mata hannu ai hakuri a jare ta sai manzon Allah ya ce law anna fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'alat ma fa'ala hadhihi la aqta'a yadaha yace da fatima inji manzon Allah kenan yace da fatima yar ma'aiki sai irin abin da wannan tayi da sai na yanke mata hannu domin la tashfa'u fi hududillah ba a ce to in za a hukuncin Allah ba a ce to sai an zarkar sai Imam Shafi'i ya zo kan wannan hadisin sai ya ce to ma'aiki ya ba da bayani akan hukunci akan wanda ta yi sata da ya tashi ba da misali akan ba zai saurara hukuncin ba sai misali da irsa sai Imam Shafi'i sai kuma sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce law anna fulanatu bintu fulanatu fa'alat li imra'ati sharifatin laqatta'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadaha sai usulun sai boye sunan nana fatima din saboda matsayinta da girmanta sai ce to manzo Allah ya ce da za a ce wance yar wane mai girma mai daraja ta aikata irin abin da wance ta aikata da manzo Allah ba zai saurara ba a ce ya yi mata hannu Imam Shafi'i yayi haka ta'zimin li Rasulillahi wa ta'zimin li sayyidatuna Fatima radhiyallahu anha bayan nan mu koma cikin adabul mufrad na Imam Bukhari ya kawo wani hadisi a cikin babin da yake bayani akan falalat kukan zakara. Falala kukan zakara da muhimmanci in kai zakara yayi kuka ko dai ƙarye 12 na rana ko ƙarye 12 na dare ko ƙarye 3 na dare ko ƙarye 3 da rabi na dare dukkan ji zakara yayi kuka ko da rana ko da dare ka duba ta miki gani daga nan sai maka na ƙarshe lokacin da za a yi salati in akwai zakara gidanka ka kiyaye wannan musamman irin zakarun mu na Hausawa to da ya kawo baji sai ya ce wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya rasulullah yace ni mutum ne mai dukiya sannan mutum ne ni dan sarauta sannan mutum ne ni dan gaban goshin wani malami wato na yi ina da karatu kuma na zama da mai karatu kuma ni ina da dukiya kuma dan sarki ne shin dukiya ta menene muhimmancin ta a gare ni duniya menene muhimmancin ta gare ni lahira sai ce dukiyar ga in ta halacce za ta amfane ka duniya ta amfane ka lahira sai ce ya rasulullah rana alkiyama wane ne zan kama kafa da shi ya kai ni wajen Allah da rab ba matsala sai ma aiki sai murmushi sai sake ta mai wanda Allah ya ce ya rasulullah wane ne zan rike shi in ni rike shi duniya ta lahira ta ba zan samu matsala ba za mu haɗu da Allah la ni lafiya wane ne sai ma aiki sake murmushi sai zai rina Abu Bakar As-Siddiq sai yake ce masa me kake nufi ya kai bawan Allah yace a'a ba da kai nake magana ba ina da magana da manzon Allah ne sai yace to wannan magana ta manzon Allah ce amma ta dawo akan mu yace ka gane mu nan ka gane mu nan yace ranar lahira da ranar lahira da nan a duniya ba mu da dangata kamar manzon Allah ba mu da wanda zai jagorance mu zuwa ga Allah kamar manzon Allah kai ba dan manzon Allah ma da ba mu ma san Allah ba da kuma Allah bai kula mu ba wallahi ba dan manzon Allah ba da yanzu mu ba mu san halin da muke ciki ba wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha abin da sai Abu Bakar bai sako shi ne dan haka wanda ka zo a gaban shi shine nabiyur rahmati shine nabiyur shafa'ati sannan shine wanda Allah ya mu alƙawari yace asa an yaba asuka rabbuka maqamun mahmuda sai ta to kamun kafa da shi tun a ran duniya shine ne to shekara nan lahira ma'aiki yana zaune a gurin yana ji Abu Bakar yana ba wannan ba Allah amsa tambayar sa manzo Allah da shi ma Abu Bakar a'a ai ni ba a neman taimako na taimakon Allah ake nema saboda manzo Allah ya san su ne masu Allah Allah in ya kebo kyautar sa sai ya duba ya duba ya duba sai ta kai inda duk zan kalle ku ba wani zan ba domin dukkan ku masu sabo ne masu kangare manne amma bari in ba annabi annabi ga shi da raba mu al'umma in baka da fadar Allah ba za ka samu fadar manzo Allah ba za ka samu ba shine manzo Allah yake cewa Allahumma mudi wa anal qasim Allah ne na badawa kuma ni ne zan rarrabawa to dan Allah duk wanda yace baya neman taimakon manzon Allah to idan an ka zo rarraban nan ya za a yi kaga sai wuce farar Allah da rayya karbi na shi mu kuma tsaya wajen manzon Allah sai mu karba
ya za Allah
to in ko
ina da yi
kaga wanda Allah ya ce to ya ma san Allah ne
na ji labarin Allah
eh ya san inda Allah yake ya je mu muna tijiyar sa a yan a take shi yan uwa fadin magana a janibin manzon Allah yan uwa fadin magana a janibin manzon Allah wallahi magana ko ta gaskiya ce in dai ka fade ta ta wani barayi ga manzon Allah wallahi sunanka kafiri kuma sunanka kayyari da kuma ko gaskiya ce ta fada mu koma cikin Bukhari ko cikin Muslim mu dauko wannan hadisin na Zuhu wa Isra mu kalle ta mu gani ai an ce mahaddaci ne zuko ya sai hadisi Qur'ani ko an ce yayi karatu sosai amma yanzu haka zuko ya sai yana cikin wuta a zaune cikin wuta kun san abin da ya kai wuta jahannama wata kalma ce ya faɗa ma'aiki wadda kalma akwai ta a Qur'ani amma saboda lamirin yana nuna zuwa ga manzo Allah sai baka isa ka faɗe ta ba abin da ya ce manzo Allah sai ya ce mata ya rasulullah cewa ya ya Muhammadu ittaqillah sai ma manzo Allah ya tafi tsoron Allah wannan magana ce ya faɗa ba in ka kalli sai yakin maganan gaskiya ya fada cewa aji tsoron Allah ne fi ne ah ba Allah ya ce ya ayyuha annabi wa ittaqillah to shi abin da ya fada manzo Allah shi ne yace ittaqillah manzo Allah ce tsoron Allah haka yake ya mutu ba sai dalilin wannan kalmar yanzu na cikin wutar jahannama saboda da wata munafa aka fade ta ba da girmamawa ba zuciya ta kunshi wani masifa wani bala'i wani mungun kuduri sai ga san kowa banka ka daina wani abu kai take nuna take ce haba ba ya kamata ba baka tsoron Allah ba abin da zaka fada miki gaskiya ne amma rashin madadi ne a kanka ko ga mama maka tana babanka wani abu take ce haba mama baba kike maka za ka Allah mama kike tsoron Allah kije ne ka zamu na nan ma ka ga kai rashin madadi to nan gaskiya ka fada amma kana da dalili a wajen Allah to dan haka ma'aikin Allah ba kowace magana za a ebo ba a jefa mata kuma koda kai kana ganin ta a gaskiya ce wallahi in kai ta za ta halaka daga ƴan uwa zamani ya riga ya zo ya kamata ƴaƴanmu da iyayenmu da matanmu ya kamata mu sarakin tani wallahi wannan guguwa ta ƙarshen zamani ta ƙarshen duniyar nan da taso idan yaranka tabbari aka je aka ba su wannan gubar suka ta to wallahi kai asara matanka idan ka tura su suka je suka konkwade wannan guma to kai asara to wallahi mu yi taka tsantsan da guguwar ƙarshen zamani da wallahi kun san ƙarshen zamani ne yake zuwa alkiyama ta riga ta zo sai dai kawai wallahi mu yi taka tsantsan shi yasa za ka gani malami idan yana son ɗaukaka to zai biyo ta hanyar Allah wai sai ya biyo ta hanyar rashin mutunci kuma rashin mutuncin nan fa sai ya saka cewa Amr Tijjani ya saka cewa Ibrahim Iyad ya saka duk wasu bayan Allah har ya kawo zuwa ga manzon Allah kunga wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen Allah duk wanda ya faɗi wannan kalmar in an ce masa maciyin manzon Allah ne dan Allah menene zai zahiri ai ba amanin zahiri ai wani shekara wani yace duk a Qur'ani shi bai ga inda Allah yake a sunan manzon Allah ba ai wannan shekara ake wani shekara wani yace manzon Allah ba ya da albarka akai wata shekara wani yace iyayen annabi suna wuta akai wata shekara wani yace siyasa ta yi sallah yanzu kuma ga shekaran wannan shekara ta mana ta zo wani shi kuma yace baya neman taimakon manzon Allah shi ɗan uwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi adamu abinda zamu rede ne shikenan tunda an nuna man tayin annabi adamu da Allah ta'ala ya kammala halittarsa aka busa masa rai aka sa shi cikin aljanna aka ce duk abin da kake so kai cikin aljanna nan amma abu kaɗan guda ne kai ba a so kaga wannan bishiyar ku san ta kama kar kai ba ce wala ta akulha ba kar ka ci ta a wala ta qaraba hadhihi shajarata kar ka kusanci wannan itaciyar shi kaɗai asalin inda aka bashi to kafin ya shiga dama su yi baran-baran da Idris azazili kenan azazili da aka gama halitta annabi Adamu aka ce ku durkuta mala'iku ku gaishe su mala'iku gaba ɗaya suka durkuta suka gaida annabi Adamu illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin yace shi ba zai yi ba Allah yace menene dalilin ba za ka yi ba yace ana khairun minhu ni na yi ki alkhairi to wannan kalma ana da ita halakar da Iblis shine malamin mala'iku shi yake da cikin aljanna azazili amma dai ce ana khairu minhu khalaqatani minan nar wa khalaqatuhu minan tin sai Allah yace wannan shine dalilin ka na kai annabi adam to ka fito daga cikin aljanna ba niki dan aljanna fita sunanka la'ananne da wanda duk yaji ka la'ananne ne sai ma kun ya nemi afuwar Allah ya nemi gabara sai yace af an kore ni eh to ani ko duk ƴaƴan da wannan ba Allah mai haiwa duk sunan halakar da su sai Allah yace ni take yace ina nihin akwai waɗansu bayan Allah waɗanda ba ni iya da su amma saura da suna halaka da su sai tunan sai aka ce ma annabi adama aka ce masa kaga wannan makiyanka ne makiyan ƴaƴan da za ka haifa ne makiyan duk wata al'umma ce wannan ha za a duwa ka ya adam kallashi ne sai ya duba ya kalle shi to sai aka ce ma annabi adama askum anta wa zawjaka aljanna ka shiga cikin aljanna nan ka zauna kai duk abin da kake to yana shiga cikin aljanna da aka ce wala ta qaraba hadhihi shajarata kar ka kusanci wannan itaciyar sai ce dan yace to ai na samu inda zan kama sai ya zo ya tazzala ya shiga har yasa annabi adamu da hawa suka nemi itaciya za su ci Hawwa atati shi annabi Adam ya tauna aka ce mala'ika ya zo ya kama wayan sai tsiro da abin bai hade ba tana da Hawwa aka ta hade itaciyar ta dalilin haka mata sai aka suna da kayan haila wasu wata biyu wasu wata dan wata ne haila da shine dalilin haila ruwan wannan itaciyar da suka ci to daga nan annabi Adam ya ta neman taimakon Allah yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah yana ya tuba yana tuba duk wani yare da ka sani sai da annabi Adam ya yi amfani da shi wurin tuba ga Allah Allah ya ce kula ce kyale ya ce tuba suka ce shekara 10 wasu suka ce shekara 20 wasu suka ce shekara 2 wasu suka ce shekara 1 wasu suka ce kai koda dai a ce awa dai yayi a matsayin shi na annabin Allah ai ya kamata Allah ya kula shi to Allah sai ya kula san sai Allah ya kawo masa wasira sai san lokacin da aka halitta shi yana daga kansa sai ga an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sai ce to ya Allah ina hada ka dan alfarmar girman wannan ba na kusa da sunanka ya Allah bi haƙƙi Muhammadu ina roƙonka Allah ka gafarta mani ka karɓiwa ta sai Allah ya ce ya Adam kai fa arinta Muhammadu walam akhlaquhu sai Ibrahim ya ce walam ubayyinuhu an halitta shi ba a bayyana shi ba aka ce annabi Adam sai ya ta san annabi Muhammadu ba mu riga mun ka bayyana da shi a duniya ba sai ya ce ai tunda ka halitta ni ya Allah na daga kaina sai na ga an sa la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa arabtu annahu akramu al khaliqi sai na gane cewa ai wannan ba da ka da sunanka da shi ya bi ya hidu halitta daraja don haka dan shi a gaba ta mani ni Allah ya ce masa sai ya ce ya adam sadaqataka laula muhammadun ma khalaqtaka ya adam sai ce lalle kai gaskiya ba dan manzon Allah ba da ba halitta ka ba kaga ha annabi Adam baban mu haga shi da Allah ba sai da ya sa manzon Allah sannan Allah ya masa afuwa annabi Adam fa kai kuma da kake a bisa matalar qaumul ladina kazzabu bi ayatina zalika tafan amma dai kamar sun yi shemari ko ya amila asbara inda lokaci yayi zamu takaita anan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربي اغفره وارحمه وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
التكبير بنجي كبرن با انو باكا فدا يا رسول الله دام وني مواقي انا تشوا عذر الرسول الله in kasartu fi wasi fa inna jamalakum lan yusaf wa ya maikin Allah ay mana uzuri idan muka rage a gurin fadan darajan ku da kiman ka da martaban ka a mana uzuri ba mu kai mu fada ba sallallahu alaihi wa sallama a malan ya manganu da yawa in muka bar shi sai ya kwana amma saboda uzurora za mu dan fado su summarizing mala ya kawo su nukuda guda uku masu muhimmanci duk duniya Allah baya yi sai da annabi Muhammadu haka ne idan kai zunubi wa yake gafarta maka to Allah ya tada manzon Allah a ciki walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasulullah tawwabur rahima in duk duniya ya zalunta kansu sai su zo gurin ka to jawurin Allah mana ha to sai jawurin ko ba ka bane ka kada sai jawurin Allah a sai Allah ya ce a gurin ja'uka zo gurin ka annabi Muhammadu fastaghfirullah sai ni gafaran Allah a gaban ka a gaban wa yake neman gafaran Allah sai ce bayan haka wastaghfara lahumur rasul kuma annabi ya ce Allah gafarta musu Allah ya ce wallahi lamudin sun talamul qasmi lawajadullah tawwabur rahim Allah ya ce wallahi zan sami na yafe musu kuma na jikayen su mana tausaya musu saboda wai me saboda sun zo gurin manzon Allah abun anashi ne in ka samu yan bana bakwai sai ce maka ai a zamanin manzon Allah akai a gaban manzon Allah ne to sai in ce to cikin akar maka Allah ba mu aya ne ta zama nasu kan aya mu mun ta mustamira ce da amul kiyamati ayan har abara take amfani ba ta yankewa imam malik yace hurmatu fi hayati karmatu bada wafati warmatu bada wafati karmatu fi hayati alfarma annabi yana raye dai yake da alfarman sa ya koma ga Allah alfarman sa kuma ya koma ga Allah dai yake da alfarman sa yana raye nukuda da bi sune malam ya kawo matsalan zulqaisara zulqaisara wanda mun sha fada kowa ya sani sinan ne la'anin ne ne manzo sallama yake katkitta wa kasirta ko ka tade kai asara wailul laka kwarin azaba ya tabbata a gare ka a wata ruwaya annabi sayyidina Khalid bin Walid sallama izan ya dudurba unukahu kamun izini in fillawi dan manzo a cikin sai muslim manzo sallama yake da'ahu li'anna lahu ashabun yakhruju fi akhir zaman a wata ruwaya yake inna min ri'i hadha yakarjuna dajjaluna kazabuna yadisu kuma da hadis malan tasma wa antum wala abakum iyyakum wa iyyahu la yasnaku la dulunakum inji annabi muhammadu saboda ka zul kuwai sarar sinan ne ne kuma jikokin sa ne aisnatu man qabla la ne duk wanda yake rena annabi to kakansa ne zul kuwai sar saboda annabi yace daga tsatsan wannan ka kyale shi ma'ana kum kilabun nar a wata ruwaya su karnukan wutan jahannamai inji annabi muhammadu fa sallallahu alaihi wasallama karnukan wutan jah duk wanda yake rena annabi karan wutan jahannamai inji manzon Allah ba inji Muhammad awali zaki ba a inji annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka idan ga mutum yana wa annabi sakwasako a jikan wancan ne shi ma annabi ne ya riga ya fada ai ka san shi annabi basirun bi sirril ghaibi qabla qiyamihi ne ko sallallahu alaihi wasallama me sanin gaibu ne kafin gaibun ya sanu ya fadu annabi ya fada sallallahu alaihi wasallama saboda haka duk wanda baya ganin girman annabi to dangin su Abu Jahl ne su Zulkuwaisara dangin su Abdullah ibn Ubay ibn Salul ne su ne wayennan ai Allah ya gaya mana idan kace baka neman taimakon manzon Allah abu ne Qur'ani karshe da malai ya fada kenan in kace baka neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba komai ai Qur'ani ya gaya mana ko wai zakira lahum ta'ala wa shakafullahu rasulullahi lawu ru'usuhum wa ra'aytuhum mustaghfirun sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum ghafara lahum inna la yakun fasiqin shikenan idan mutum ce ba neman taimakon manzon Allah kin sai ba komai mun yadda mun yadda mun yadda in an ce zo ka ne annabi ya tarka sai ce ba na bukata Allah ya ci da mallo wauru uzuwa sai ba ma so ba ma so da wai ke so sai ce na Allah muke so sai Allah ya ce to ni ne a wai ke so wallahi ƙarya yake yi ya yanke daga hanyar Allah baya tare da ni kuma girman kai ne ya ja masa wannan bala'i sai Allah ya ce bar guji kusa annabi sallama bala ya ga ya mana annabi shine raufur rahimun ko bilmun raufur laka ta kuma suna fituwa zuwa liman tawarisu alaikum bilmun raufur ko wasafun anil shine safun anil zallat ko ko manzon sallama shine mai yasiya akan duk wanda ya masa abu yana da hakuri yana da yasiya wasabran alal anil jahl aljahul wa muhlatu wajhun kamala min badar zulati zuwa fazaji ko kar in ci yau malamai lokaci saboda haka dai abin da yake so inda annabi zai ce Allah ya fi musu Allah ya ce shi ba zai yi ba ka san me yasa an taba annabi Muhammadu ne ba abinda Allah yake nema manzo sallallahu alaihi wasallam yake nema a wurin Allah Allah bare masa ba abu daya ne in an taba darajar annabi Allah ya ce bare Allah ya ce bare ya ce ba sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum sallallahu alaihi wasallam lan yaghfir Allahu lahum inna la ilaha illa qauman fasikin ka duba Abdullah ibn Abbas yace la yaghfir lil qaumin zalimin al fasikin Allah baya gafarta wa wanda ya taba janabin annabi Muhammadu saboda haka a gurguje Allah ya saka wa Sheikh Malam Abbas ka do kuci da alkhairi imam Allah ya saka da khairi Allah ya kara lafiya ya kara sura albarka bazala sallama sannan za mu ba ma Sheikh Malam Alfa a jabidaki biyu zai ba mu tsaraban da yazo mana da shi shi ma kamar yadda malai yazo kaga abun akwai dadi dadi sosai ya tsiftan dadi ko ko bai ba jama'a muna san annabi muna san annabi to muna tare da makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai raina annabi kana bin shi sai ya zan wanda bai ga girman annabi bin shi sallallahu zai yu ai salle kai saboda sallah manzon Allah kiran sallah manzon Allah cikin sallah manzon Allah kaji wai ka zo kana sallah fa Allah ya ce innal masajid lillahi fala tad'u ma'a llahi adan masallacin Allah ne ba kiran kowa a cikin masallaci sai Allah sai kuma ka zo kana Allahu akbar Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam Muhammadu rasulullahi annabi Muhammad kenan annabi Muhammad dai ba Allah bane amma ko kai tikar ba su amma malam zai mana bayani kullun biya tikar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai malam alfa bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي عبدك العاتي أتاك مكرا بالذنوب وقد دعاك فإن تذكر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحبتي في الله حضرة مولانا الشيخ الأول أسد الفيضة الجسوي حضرة مولانا الشيخ الأباس الإمام المقدم دستور ينوى شغب النمع عن المسلاتي ينوى أتكن ألا أتكن طريق الشيو تجاني أتكن فيدا الشيو إبراهيم رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أفار أواد أبولياء قال الله مدوك سنسركي ألن دكي قد أيكي باسر أبو تنكاريا ألن دبي حيفا بكم بحي تيكبا ألن دا يأيكو أنه محمد يأيكو شي واتو دع الدين انقصيا دكم الشريع Ubangiji tabaraka wa ta'ala baya yin abu sai da wata hikima hikimar aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da aiko shi da wannan addini shine wato domin a bayyana wato gaskiya da abinda kuma ba gaskiya ba Ubangiji ya bayyana daidai da abinda yake wanda ba daidai ba saboda haka muna roƙon Allah Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi rahma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama Allah ya ƙara yadda da aminci ga Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda da aminci ga Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu alhamdulillah mun yi farin ciki matuƙa sosai irin wannan namijin kokari da dan uwa malam awwal yake yi a cikin wannan kokari nashi har kuma ya tuna da mu ƴan uwansa cewa mu zo mu sharaka a cikin wannan aiki mai albarka kafin in ce komai muna ƙara miƙo gaisuwa ta musamman ta jinjinawa ga Maulana Sheikh Malam Abbas wanda ya fara gabatar da karatu katini ya tabo abubuwa a cikin janabin Annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma Allah ya ba mu fahimta lokacin da malam awwal ya kira ni maudu'in guda biyu ya gaya mana cewa na farko tauhidi na biyu kuma matsayi da darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan muka ce matsayi da daraja shi matsayi da daraja na mutum ko ba mutum ba ko wani abu baya samuwa sai in akwai wato wani abin da Allah ya ba wannan abin yanzu idan muka dauki wannan ruwan muka aje shi muka kawo fiya wata dukkan su ba ruwa bane wannan na cikin nan wannan kuma na leda don Allah akara muka Allah aka ce ka dauki dai wanne zaka dauka wannan zaka dauka idan muka je kasuwa gurin siyarwa kudin wannan yafi kudin wannan kuma ko wannan suruwa ne mai yasa wannan yafi wannan fiya watan wannan yana da wani abin da wannan ba shi da shi yana da wata daraja da wannan ba shi da shi haka idan muka duba ruwan zanzam akar muka labarin wannan ruwan zanzam din muna so mu gane abin da ake kira fifiko da matsayi yanzu ga ruwan zanzam da wannan ruwan da wannan wanne yafi yawa amma don Allah in aka aje aka ce dauki dai wanne zaka dauka zanzam zaka dauka saboda ne zanzam din nan yana da wani abin da wannan ba shi da shi to da haka ake gane matsayi Maulamu Malam Abbas yayi yawo gurin malamai manya-manya amma mu za mu yi fana'i ne a cikin Shehu Ibrahim radiyallahu anhu duk wanda aka taba janabin manzon Allah aka yi magana ba ladabi ko aka yi wa manzon Allah ƙarya, to duk wanda bai yi bakin ciki ba, to lallai baya cikin faidar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Irin gwagwarmayar da Shehu Ibrahim yake nan a rayuwarsa, Shehu Ibrahim ya yi raddi ba iyaka ga masu irin wannan a zamaninsa. Akan soyayyar manzon Allah da kare janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dukanmu mun sani cikin kissar rayuwar Shehu Ibrahim har daga kaulaha an kore shi. Ya rubuta baitoci har inda ya zo mazzaku jildi jiharan, akhrajuni min makani duna zambin ghayra anni hubbi daha fi jinani. An daki Shehu Ibrahim akan manzon Allah, an yaga kayan Shehu Ibrahim akan manzon Allah, an kori Shehu Ibrahim akan manzon Allah, ba wani laifi ya musu ba, kawai saboda shi masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in ana so a kwatanta shi, dole za a duba duniya tun farkon duniya har izuwa yau, su wane ne masu matsayi waɗanda za a haɗa matsayinsu da na Annabi Muhammad. Malamu Shehul Islam wa Sa'adatul Anam da ya tashi yin muqarana, sai ya tafi cikin annabawa, ya tafi cikin mursalai. Shehu Ibrahim yake cewa inna tafadula bainal anbiya'i mazkurun fil kitabil aziz, cewa fifiko tsakanin annabawa Allah ya ambace cikin alqur'ani ne girma. Sannan Allah ya ambata mana a cikin alqur'ani cewa Annabi Muhammadu ya fi kowa, Annabi Muhammadu ya fi komai sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annabawa suna da matsayi, suna da muqamai a gurin Allah, amma babu wanda muqamin sai kai muqamin Annabi Muhammadu. Shehul Islami yace mu dauko Annabi Ibrahim Khalil, yace muqamin Khalil a gurin Allah muqamin sa ranar alkiyama yana da muqamin at-tama'u, yana da muqamin at-talab. At-tama'u yani annahu yatma' min Allah. A cikin Qur'ani yake cewa wallazi aqnau ay yaghfir li khati'ati yawmiddin, shi Annabi Ibrahim ba shi da garanti ranar lahira, cikin tsoro yake, cikin firgici, amma Annabi Muhammad yana da garanti. Al-Qur'ani ne ya faɗi, yace wallazi aqnau ay yaghfir li khati'ati yawmiddin, Allah nake sa rai, nake sa rai ya gafarta mini kurakurai na ranar sakamako, inji Annabi Ibrahim. Amma shi manzon Allah, Allah ya nuna mana yana da garanti. Allah ya ce masa inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah ya nuna cewa manzon Allah ne garanti ne a duniya, ne garanti ne a lahira. Sannan Annabi Ibrahim Khalilullah yake cewa wala tukhzini yawma tub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Anan kuma at-talab ne yana roƙon Allah, ba shi da garanti ranar al-qiyama. Kuma kuma inda muka ce Annabi Ibrahim ba shi da garanti, duk duniya katab tun daga Adam har zuwa yau har gobe, babu mai garanti ranar alkiyama sai Annabi Muhammad. Yace rabbi ya Allah wala tukhzini yawma yub'athun, kada ka kunyatar da ni ranar da zaka tada mutane. Wace rana ce? Annabi Ibrahim yace ranar alkiyama, yawma la yanfa'u malun wala banun, ranar da dukiya ba ta amfani, ranar da yaya ba ta amfani, illa man ata Allah biqalbin salim. Annabi Ibrahim yace ya Allah karka kunyatar da ni, shi kuma sayyidina Rasulullah yana da garanti. Allah ta'ala ya faɗi cikin haƙƙin sayyidina Rasulullah cewa yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu, a ranar alkiyama rana ce da Allah ba zai kunyatar da annabi ba, ba ma annabi ba, mu kanmu mabiyan annabi, masoyan annabi da muka yi imani da shi, Allah ya ce ba zai kunyatar da mu ba a ranar tashin kiyama. sannan ko mu dauko zikiri ne mu ci gaba ko to saboda haka har wa yau dai muna cikin wato annabi ibrahim domin shine wato bayan matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai annabi ibrahim shine ne matsayi na biyu bayan annabi muhammadu idan muka duba duka annabawa akwai wanda ake kira ulul azmi guda biyar dinnan muhammadun ibrahim nuhu musa wa isa annabi muhammadu shine na daya annabi ibrahim shine na biyu annabi musa shine na uku to annabi ibrahim dinnan yake cewa wato lokacin da za a je sashi a wuta duka mala'iku sun zo su ba shi agaji ya ce a bana son taimakonku har mala'ika jibril ya zo ya ce a in dai taimakonka ne bana so Allah da ya aike ni ya san halin da nake ciki a ƙarshe dai sai dai nemi taimakon Allah saboda babu garanti a duniya babu garanti a lahira lokacin da za a jefa shi a wutan nan sai ya ce hasbi Allah ya ce hasbi Allah Allah ya ishe ni Allah ka isar mini shi ne Allah ta'ala ya yi wa wutar wahali wa kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce ya ke wuta ki zamo mai sanyi kuma sanyin na aminci ga annabi ibrahim malamai suka ce da annabi ibrahim bai ce hasbi Allah ba duk da tsantsan tauhidin shi da sai ya ji kunar wuta wutan nan za ta kone shi saboda ba shi da garanti sai da ya ce hasbi Allah amma shi annabi muhammadu shi ne garanti ne a duniya ne garanti ne a lahira shi kuma Allah ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya ce ya Rasulullah hasbukallah Allah ya ishe ka Allah ya ishe ka Annabi Ibrahim wato Allah ya yabe shi a cikin Al-Qur'ani duk inda Allah ya ambaci Annabi Ibrahim sai ya hada wato maganar Annabi Ibrahim da tauhidi sai ya tsarkake Annabi Ibrahim cewa baya cikin masu shirka a wani guri Allah yake cewa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ittabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin Allah ya yabe shi yabo wanda ba taba yaban kowa ba a ƙarshe sai Allah ta'ala ya bashi wani matsayi wanda kuma dukkan wannan yabon babu matsayin da ya kai wannan matsayin matsayin shine aka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله يتسمك وهي قريك يا رسول الله كبيت فرك النبي إبراهيم فذكا وتم أجزا دا وتبيوا دا وتتوككا دا الله يبا النبي إبراهيم باب كمر ونن أشي شو قبن هلتا يبت فرك شي باب كمر ونن أقول بجسبو دلوك شي مداو كان شيكم الخليل النبي موسى ما يمتعين أخشينا annabi Musa alaihi salatu wassalam dukkan mu muna ji qur'ani yana gaya mana ana ce masa Musa kalimullah me yasa ake ce masa Musa kalimullah saboda yana zance da Allah amma zancen a ina a ƙasa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yayi zance da Allah ne a sama sannan zancen da annabi Musa yake yi da Allah baya ganin Allah wahayi yake ji shi kuma manzon Allah yayi zance da Allah mushafahatan ido da ido ya ga Allah Allah ya gani me yasa muke kawo wannan wato malamu shehul islami ya kawo mana mutanen da su ne high class a daraja ba wanda ya kai su daraja aka ce to a hada su da manzon Allah ka gani to saboda haka yan uwa annabi Musa alaihi salatu wassalam duka munajatu su da suka yi da Allah duka Allah ya faɗi inda Allah ke cewa wa ma tilka bi yaminika ya Musa قال هي عصايا اتوقع عليها واوش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى هر عند الله كيتي ما سالقها يا موسى هر عند الله يأيكي شي يتي تو يا موسى اني استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما عيشتك بقوتي وكن من الشاكرين انا اكباش افنت من سيوى يجي وفرعون وعزي تو اما شي من قال الله صلى الله عليه وسلم munajatinsu da suka yi da Allah Musa yayi munajati ne a saman dutse shi kuma manzon Allah yayi munajati wato a gaba da saman bakwai a saman al'arshi shi Ibrahim yace wa fawqal fawqa saman sama inda babu wanda ya san gurin anan manzon Allah ya gana da Allah suka yi sirri da Allah Allah bai fadi wato abin da ya gudana tsakanin shi da manzon Allah ba Allah dai yace fa auha ila abdihi ma auha Ubangiji ya bawa mutane asanan ku je ku yi ta nema ba wanda zai gano sirri ne tsakanin manzon Allah da Allah to ƴan uwa kafin mu je wato mu dani tsokaci a wajen tauhidi dukkan waɗannan girma da daukaka da buwaya da martaba da Allah ya ba Annabi Muhammadu a duniya da lahira menene sirrin fa shine soyayya Allah na kaunar manzon Allah to wanda Allah ke kauna shine zaka wulakanta ko kai wa rashin ladabi ko kana magana ba tare da girman sa ba to ɗan uwa musulmi kamar dai gudana gurin maulana malam abbas duk zulubin da ka aikata a duniya in ka biyo ta gurin manzon Allah anta maghfurun Allah zai gafarta maka amma in baka biyo ta gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba za ka samu gafara ba duk duniya kaka sai dai asarare wanda ba shi da rabo shine zai ce a ce ba a neman taimakon manzon Allah daidai ne kukure kowa ya tabbatar da wannan ko ka nema ko baka nema ba cikin taimakon manzon Allah kake wannan addinin da muke cikin taimakon manzon Allah ne shiryar da muka samu taimakon manzon Allah ne to babban taimako ita ce shafa'a ceto kowa sai ya nemi taimakon Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam za a yi tabin annabawa duk annabin da aka je zai ce ba shi da abin da zai iya yi shi ma yana ta kan shi kowane annabi zai faɗi wato kuskurensa annabi Isa zai faɗi naci zai ce wannan sai dai ku je ga rasulullah shi kuma manzon Allah ana zuwa zai ce ana laha ni ne nake da wannan damar ranar da kowa yana cikin bala'i ranar da kowa yana cikin damuwa ranar da kowa wato ubangiji yace wato yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma abba'at wa tad'u kullu zati hammin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi shadid kowa ya yi mauce mafita guda ɗaya ne shine Annabi Muhammadu tauhidin ka na ƙarya ka isa ka ce to bala'i ya yi wa mu tafi gurin Allah annabawa mursalai ma kowa ya kuya ya sun kiyar da kai kai da baka san abin da kake ba ka isa ka ce za ka tafi gurin Allah wannan ranar wai Allah ya kai aswa ina ma kake waye san inda ma kake
banza
sunan wa musulmi mu ƙara son manzon Allah mu ƙara ganin girman manzon Allah mu ƙara ganin girman darajar manzon Allah duk wanda yake neman hujja Qur'ani ya ishe shi hujja Allah ya faɗi martabar manzon Allah da girman sa akwai gurare ubangiji in yana magana da manzon Allah yana nuna yana ji da shi a wani guri yana lallashe shi a wani guri yana magana da shi da martabawa da darajawa akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake ga annabi Dawuda cewa wato karka bi san zuciya ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fakum bainan nas bil haqq wa la tattabi'il hawa yace kai Dawuda karka bi san zuciya amma manzon Allah Allah yace baya bin san zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaaraka wa ta'ala yace masa wa rafa'na laka zikrak, ma'ana mun daukaka ambatanka. Malamai sun yi mujalladai akan wa rafa'na laka zikrak. Wasu daga cikin malamai suka ce wa rafa'na laka zikrak ya zo ne a sigar nabi, wannan yana hukunta Allah tabaraka wa ta'ala tun azal ya riga ya hukunta sai an girmama manzon Allah, sai an yabi manzon Allah, ko kana so ko ba'a so sai an yi maulidin manzon Allah. Allah ya hukunta wannan. Sannan Ubangiji ya hada kalmar dana, nunul azama, ma'ana wannan yana nuna Allah da kansa ne ya daukaka manzon Allah. Manzon Allah bai samu daukaka ba da taimakon wasu sarakuna ko wasu masu kuɗi ko wasu mutane, a'a Allah ne ya daukaka shi da kansa sallallahu alaihi wasallam. Kowa kuma ya samu daukaka ne albarkacin manzon Allah da abinda manzon Allah ya zo da. Sannan Ubangiji ya ce kuma laka wa rafa'na laka, wannan laka din tana fa'idantar da tauhidi. Yana yiwa a larabci a ce wa rafa'na zikra, ba a sa laka ba, amma anan sai Allah ya ce laka, ya karfafa cewa fa kai maki manzon Allah ko ka ki ko ka so, annabi fore ba ya daukaka, annabi ba zai zo kasa ba. Sannan Ubangiji ya ce zikraka, ambatanka. Ubangiji bai ce wa rafa'na laka ismaka ba ya rasulullah, sai ce wa rafa'na laka zikraka. Malamai suka ce az-zikru a'ammu min al-ism, wato shi ambato ya fi ganewa fiye da suna. In suna ne, sunayen suna da yawa, amma ambato duk duniyan nan in aka ce masa Muhammadu sai an ce rasulullah. Duk wanda aka ce Muhammad bai ce rasulullah ba, Allah ya ce dan wuta ne. Wata rana manzon Allah yana hutuba, zai hau mambari, mambarin manzon Allah matatakala uku ne. Ya hau matatakala ɗaya sai sahabbai suka ji ya ce amin, ya hau ta biyu suka ji ya ce amin, ta uku ma suka ji ya ce amin. Bayan sallama suka tambaye shi, ya rasulullah, mun ji ka ce amin har sau uku. Manzon Allah ya ce Jibril ne ya zo mini ya yi addu'a, ya ce kuma in ce amin. Ya ce amin na farko da na faɗi, Jibril ne ya zo ya ce duk wanda Ramadana ya zo, watan Ramadana ya zo, bai yi wani kokari ba har Allah ya gafarta masa, Jibrilu ya ce Allah ya turbuɗe hancinsa a wutar jahannama, ka ce amin rasulullah. Manzo Allah ya ce amin. Ya ce amin ta biyu kuma, Jibrilu ya ce ya rasulullah, duk wanda ya rasu iyayensa a raye, iyayensa biyu ko ɗaya, amma bai samu gafarar Allah ba ta dalilin iyayensa, Allah ka turbuɗe hancinsa a wuta, rasulullahi ka ce amin. Manzo Allah ya ce amin. Sai amin ta uku, Jibril ya ce ya rasulullah, duk wanda aka ambaci sunanka bai yi maka salati ba, Allah ya turbuɗe hancin shi a wuta, ka ce amin. To ko wannan bai ishe ka ba? To wallahi ba mutum ba ko mala'ika ya ki wa annabi salati sai ya samu matsala. Kuma mala'ikan ma, mala'ikan da ke gaban sama ta bakwai, mu duba khazinatul asrar, malam ya ka irin wannan. Wani mala'ika a can sama ta bakwai yake, a daren Isra'i manzo Allah yana tafiya, duka mala'iku suna tashi sai su girmama shi, kawai yana zaune saboda yana da hadimai. Mala'ikan nan yana da hadimai 70,000, yake ya tashi, Allah ya fushi da shi. Habibin nawa ka kika tashi, Allah ya jefo shi kasa. A hanyar tafiya ne manzon Allah ya gan shi duka ya lalace. Manzo Allah ya ce Jibril wane ne wannan? Jibril ya ce wannan mala'ika ne mai girma a sama ta bakwai, lokacin da ka zo ya kiya tashi ya nuna girmamawa, shi ne Allah ya fushi da shi. Gaba ɗaya ya lalace, duka jikinsa ya sabule, babu wa'annan fuka-fuken. Manzo Allah saboda tausayi ce ya akhi ya Jibril, to me zai yi? Allah ya gafarta masa. Jibril ya ce hanya guda ɗaya da zai bi shi ne maka salati. Salati kuma guda nawa? Irin salatin da ba a so, salati goma. In ba rashin sa'a ba, daga a ce salati goma sai mutum ya kama fushi. Shedani ce. To saboda haka wannan mala'ika ya yi wa annabi salati goma, shikenan Allah ya ce mata, Allah ya dawo masa da surarsa, ya dawo masa da hadinansa.
to wallahi ba mutum ba ko malaika ya rena annabi wallahi Allah sai ya kona shi ballanta ne kai da ba komai ba ko kan gani ba ka da shi
dauni
tun daga duniya to yan uwa inda nake so in karkare zan shigo kuma bayanin tauhidi a takaice amma zani wa junan mu nasiha wallahi wallahi mu zama masu ladabi manzon Allah ya koyar da ladabi yake cewa akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya kuna daraja malamai malamai magada annabawa ne mai suka gada kun gaji wato ilimi wasu malamai manzon Allah yake ni malaman da suke koyar da alqur'ani da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba malaman da suke rage darajar manzon Allah ba hanyar da Allah ya ajiye mu hanyar dariqa hanyar tasawuf at-tasawuf kulluhu adab tasawuf tun daga alifin din shi har zuwa ya'un din shi ladabi ne wallahi in baka da ladabi babu inda zaka je in baka da ladabi kana nesa amma kai anaka zaton kana kusa ne a san ne ka kake rubba jalisina til amama huwa fil wala da yawa akwai masu zama a gaba gaba amma a baya suke saboda rashin ladabi menene ya jefo shedan azazilu da malam yake faɗi wannan azazilu din ɗaya ne daga cikin sunan girmama da mala'iku suka ba shi mala'ikun sama ta ɗaya suna girmama shedan saboda ilimi sama ta biyu har sama ta uku kowace sama mala'ikun sun ba shi suna daga cikin sunan shi ne azazilu amma rashin ladabi ne yayi rashin ladabi yayi hasada yayi girman kai ya fado aka ce law kana lil ilmi min duni tuqa sharafun la kana a'lamu ala al-ard iblis da a ce tarin ilmi ba hankali ba ladabi ba tsoron Allah shine ilmi to da duk duniya ba wanda ya kai shi dan ilmi Iblis a'lamu ahla al-ard qatibatan shedan yafi kowa ilimi amma ayo ya zama motsi nan ne la'ananni wan nasu tal'anuhu mutane suna tsine masa ƴan ƙauye na tsine masa ƴan birni na tsine masa yara na tsine masa manya na tsine masa mata na tsine masa maza na tsine masa dabbobi na tsine masa tsuntsaye kifaye suna tsine masa shedan duwatsu na tsine masa babu abin da baya tsine wa shedan la'anatullahi alayhi me ya jawo masa wannan yayi reni a halarar ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda haka mu zama masu ladabi sai mu zo tauhidi a takaice abinda ake kira tauhidi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wani tauhidi yana nan shine tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine tauhidin da annabi ya koyar annabi bai kasa tauhidi gida uku ba idan manzon Allah zai dauki wani sahabi zai kai wa'ancan wa'azi yancan garin yancan garin sai masa yake awwalu ma ta da uhum alaihi la ilaha illallah farkon abin da zaka kira su shine la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shine tauhidin kuma wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammadu manzon Allah ne amma saboda musulunci addini ne na ilimi kuma ilimin mai haihuwa ilimin musulunci yana haihuwa amma duk ilimin da za a samu tushen shi shine wannan musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan akwai yanda kowa ke jin la ilaha illallah na muhammadur rasulullah a cikin zuciya akwai masu lafaza la ilaha illallah da baki amma ba su yarda da ita ba wannan shine tauhidin munafikai za su ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ba su yarda ba a cikin zuciyar su an bani lokaci saura minti biyar to ƴan uwa wannan shine tauhidin a ƙarƙashin wannan za a samu su al-wujud al-baqa'u al-qidamu duka wa'annan na Allah ne sannan za a samu abubuwan da suka wajaba ga Allah tabaraka wa ta'ala kaman dawwama Allah dawwamanne ne baya ƙarewa baya gushewa kaman rayuwa Allah rayayye ne baya mutuwa duka wa'annan wajibatun fi haqqillah akwai kuma abubuwa mustahillai abinda baya cikin haƙƙin Allah shine wato kamar mutum yayi tunanin Allah baya ganin shi ko Allah baya ji shi wannan mustahil duk inda kake Allah na ganin ka Allah na jin ka kuma Allah shine madogara da Allah ake dogara idan la ilaha illallah ta ratsa ka to daga cikin abin da zaka samu shine duk inda kake zaka ji Allah na tare da kai ko a ina kake a sama kake a ƙasa a daki a duk inda kake a mota ne zaka ji Allah na tare da kai wannan shine tauhidin annabi Muhammadu yake cewa la tahzan inna Allah ma'ana annabi bai raba tauhidi gida uku ba man awwalu man qasama at-tauhid ila salasat aqsam wane ne farkon wanda ya fara raba tauhidi gida uku Allah ne raba tauhidi gida uku a cikin alqur'ani ku bani amsa manzon Allah ne raba tauhidi gida uku sayyidina abubakar ya raba tauhidi gida uku sayyidina umar ya raba tauhidi gida uku sayyidina usman ya raba tauhidi gida uku sayyidina ali ya raba tauhidi gida uku sauran sahabbai sun raba tauhidi gida uku to mu dawo kuma gurin a'immatul arba'a imam abu hanifa ya raba tauhidi gida uku imam malik ya raba tauhidi gida uku imam shafi ya raba tauhidi gida uku imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jama'a ya raba tauhidi gida uku hatta wannan kalmar ahli sunna sata ake yi wane ne ba ahli sunna ba me ake nufi da sunna kar ka bari a rube ka dan uwa sunna shine aikin musulunci abinda manzo Allah ya zo da shi shine sunna in zaka shigo masallaci shigo da kafar dama sunna ka faɗa abinda aka ce ka faɗi kai sallama kai salati ga manzo Allah sunna in zaka fita da kafar hagu kai addu'a kai salati ga manzo Allah sunna in zaka shiga ban daki shiga da kafar hagu kai abinda manzo Allah ya ce ka faɗi sunna in zaka fito da kafar dama faɗa abinda annabi ya ce ka faɗi wannan shine sunna ɗan uwa mai riko da koyarwar manzon Allah koyarwar manzon Allah shine ayyukan musulunci shi ake kira sunna to wane ne baya wannan daga cikin idan mutum sai ma kai ba ahlus sunna bane to gaskiya kar ka bar shi ya tafi inda daman naushin bakin shi ka naushi bakin ku je inda za ku je in mutum sai ma kai ba ahlus sunna bane abinda yake kokarin gaya maka kai kafiri ne ma'ana baka aikin musulunci Allah wala ina fata ana fahimta to kun ga a'immatul arba'a duka cikin littafan su babu wanda ya raba tauhidi gida uku ko sannan mu tafi kuma ashabu kutubus sitta Imam al-Bukhari ya raba tauhidi gida uku mu duba sahih al-Bukhari daga farko har ƙarshe akwai inda ya raba tauhidi gida uku Imam Muslim ya raba tauhidi gida uku Imam Abu Dawud ya raba tauhidi gida uku. Imam An-Nisa'i ya raba tauhidi gida uku. Imam Ibn Majah ya raba tauhidi gida uku. To wane ne farkon da ya raba tauhidi gida uku? Ibn Taymiyyah da dan Abdul Wahhab su suka raba tauhidi gida uku. To haka wannan tauhidin kafir ta musulmi ne ba tauhidin Annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallam. Tauhidi da annabi ya zo da shi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawaita fadin wannan kalma yadda da ita a zuciya da kuma aikata abinda wato kalma take koyo ma'ana rayuwa a karkashin la ilaha illallah muhammadur rasulullah dinne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ta hana shan giya ta hana tata ta hana zina ta hana saba alƙawari ta hana ƙarya ta hana gulma ta hana jiba duk wannan zaka bari kai ne la ilaha illallah amma a zo a raba tauhidi gida uku ana wato batar da mutane wai shiryar da mutane wannan tauhidin shine har yayi zafi har yayi gobara ta kona su har ake rena Annabi Muhammadu cikin nihaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a raba su da Allah tare suke Shaykhul Islam wa Saadatul Anani ƙarƙashin fassarar sa warafana laka zikirat yace malamai sun ce wato ma'anar wannan Allah ya ba annabi wata daraja da bai ba kowane annabi ba duk inda aka ambaci Allah sai an ambaci Annabi Muhammadu idan mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah dole sai ya ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah in aka zo iqama aka ce ashhadu an la ilaha illallah dole sai an ce ashhadu anna muhammadur rasulullah in mutun yazo shiga musulunci in yace la ilaha illallah dole sai ya ce muhammadur dole ne wannan Allah ya hada da'ar sa ga da'ar annabi muhammadu ati'u llaha wa ati'u rasul wa man yuti'u llaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima to duk wanda ya raba annabi da Allah wannan ma kafirci ne karara domin ka raba abin da Allah ya hada kamar raba kawunan musulmi kafirci ne manzo Allah ya ce al muslimu akhul muslim amma yau wasu su zo su raba abin da annabi ya bar mu akai to ƴan uwa saboda ba lokaci kuma akwai sadatu a nan za mu dan takaita muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya albarka wanda suka shirye wannan alkhairi suka kira mu muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi muna gaisuwa ga mai girma komanda da dukkan ƴan agaji muna musu barka da zuwa muna gaisuwa ga naibul imam durumi turi muna musu barka da zuwa da dukkan sauran ƴan uwa Allah muna roƙonka karba abinda muka yi na daidai abinda muka faɗi bisa kuskure Allah ta yafi mana إذا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
التكبير التكبير النبي محمد Shaw al-Fazal da yana cewa huwal abdu haqqan qarrabathu inayatan kuma shuhubu husnan hawlahu wa huwal qurub haka ne manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama sannan bayan wannan masana annabi suna cewa Shaw al-Fazal da yana fada Sheikh Mala Alfa Allah ya saka da khairi ya fada ya ce mai kin annabi sallama ya hakuri ne kin annabi mu kan kare ya hakuri أحسدهم إن عيش كان كدو فهو في الدنيا وفي الدين سيد الكبار كوالي مما أن نبو محمد حسد يموت إن شاء الفازازي شي أن نبو محمد ريقا شنين شغباء الدنيا شنين شغباء الاهرة صلى الله عليه وسلم شو برانا شو يسيك مدى ذاته وصفاته محمد فعل الحمد من حمد أحمد كو صلى الله عليه وسلم كالذ أورا أن نبو كوالي كالذ أبراك مدى نشوير النمان زن الله ka kalli tsabaragen halittan da Allah ya tsara ya tantance shi ya aje kai wannan annabi Muhammadu ne sai ka waye shi ka madahan yayi shi kai wallahi yabo zatin manzon Allah da suran manzon Allah annabi sallama shine fi'il shine fa'il shi wal fa'ilul marfu' bi raf'i nasiban li shawli ibrahim idan abga na hawo fi'ili fa'ili marfu' yace duk ya gaba daya tara yayi annabi Muhammadu shi saboda kuma na godiya Allah ya saka wa Sheikh Mala Alfa Jabila Kiru da alkhairi sannan yana kan karatu sai ga Sheikh Naidi Sayyidi daga Dirmitri mun tara Abuja gaba da ko Sheikh Mala Ismail ko Maulana ala wa salam bikum wa marhaban saboda ina ganin kamar mun tara Abuja gaba da ko ba da taru ba ga FCT commander gaba da na Abuja gaba da ga mataimakin sa kasan nake wasu abubuwan ba da dukan su dai ga sunan dai kawai da secretary da menene duka dai mutanen manzon Allah ne ka san mu mutanen Shaw Ibrahim radiyallahu ta'ala inda mu Allah ya sauke mana idan muka ce mutanen annabi ko kowa ya shiga ciki ko sallallahu alaihi wasallam Shaw Ibrahim ya ce gaba ɗaya ya tara mu da iyalansa da ƴaƴansa da mafiyansa gaba ɗaya ya bawo annabi Muhammadu kyautar mu sallama da gaba ɗayan mu kayan manzon Allah ne sallama saboda kuma muna godiya bayan Sheikh Mala Abbas ya sauka Sheikh Mala Alfa ya mana karatu mai dimbin yawa saboda ka daga cikin abin da ya fara cewa summarizing zamu yi sallah ga sai dai yazo kamar da muka tsara daman babban abin da muke da bukatuwa abuwa ne guda biyu zuwa uku na farko ƙara tajjidin ukhuwa fillah kar ya zama sai maulidi zamu na haduwa yanzu mun wuce wannan level din lalle yana da kyau ana hada muhadarori unguwa ana zuwa ana danyin awa daya kawai 30 minutes a samu mutum biyu ko mutum daya ma in an samu mai karatu amma an samu mai surutu irin nato ni ko surutu ma ko sai in awa biyu wallahi ba sai ba saboda haka idan aka samu ko da mutum biyu ne suka yi can anguwan an zo to wani da wani su ma dan su mana can anguwan haka wallahi sallahi malam zamu wuce inda ake zato a shiga lungu da sako a isar da sakon manzon Allah ko shehu radiyallahu anhu abinda ya aje mu akai yana cewa idza tara khairun nas sirtu warahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu ko yana fara yana cewa a wani guri yana cewa fa in tasaluni ana bibi wa sayyidi wada abe bullahi mal ghayru ma wa ma yana cewa fa asartu bal mustafa tun khairihi walau umakur sugin walau kana maryama a wani guri shehu yana cewa ka san ni shehu ibrahim birjeni yake yi saboda ya kare wa annabi muhammadu ne saboda shi majanunu annabi muhammadu ne to ni ma wallahi inda nake nutso in kare in zama hukaci a shehu ibrahim ne saboda yana cewa fa laysa jamalun ghayra wajhu mudaththiri babu wani kyau in ba fuska annabi muhammadu ba dan Allah yanzu bai ishe ka ba a ce kai ka zo a umma manzon Allah ka'idan Allah ɗaya mutane suna yin saban Allah Allah azaba yake musu ko ba haka bane inna aslanu ila qabla an azqa man qal min qabli an yatum azabun ne yace ali ko kowani annabi zace in mutum za su musu azaba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wama kana Allah li yu'azzibahu anta fihi ya rasulullahi Allah bare mu al'umma azaba ba cikin adabi yana cikin mu yana nan ko ba nan yana ko ba nan yana nan in ka ji baya nan to in ka zo shiga masallaci in ka shiga kace bismillah as-salatu was-salamu sai ka ce alayhi eh wannan da mashi nan ba amma a kaida sai ka ce as-salatu was-salamu alayka ya rasulullah Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika ruwayoyi da yawa amma dai anan da Allah bari mu gane wani abu da zan ja wata aya amma na son mu gane da kyau Allah yace innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan masallaci na Allah ne ba a kiran kowa ahadan yace sai dai kawo kawai fardi ne mufradi ne dai tan ba a kiran kowa a cikin Allah a cikin masallaci kan ba Allah ba haka ne to annan Muhammadu Allah ne Allah ne ban ji amsa ba ba Allah bane amma kuma sai ka zo cikin sallah kana ta da ika ka kira sallah ka saki ta da ika ma ka saki karatu fatiha ka da sura allazina an amta alaihim suwa yan amta alaihim sai ka ce minan nabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salina wa sunna ulai garfika waye ake nuna maka manzon Allah manzon Allah abu ne biyu shine sayyidina rasulullah har yanzu a cikin sallah fa hadisi ya ce almusalli yunaji rabbahu bai sallah yana ganawa da ubangiji ne haka ne suna tattauna ba ne suna discussing ne tsakanin shi da Allah tabaraka taala sai ka zo ka ce a tayya sulillahi azzakiyatul lahi a dai ban so sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi a ya zaka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka kai wannan annabi wai ga ka gashi a wurin ai yana da masallacin fa wannan ma yana nan wannan ma nan ma sau tun daga liman har sau karshe wai annabi ne yana magana ne da manzon Allah kuma an ce kana magana da Allah to annabi Allah ne to ya abun yake ban gane ba ga wasu ayoyi guda biyu ina son ni a gane da ni ne yau da kyau Allah ya ce wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah harame haka ne lokacin da kai jifa ba kai kai ba ya rasulullah Allah ne ya jifa to ina zuwa manzo sallama an je yaki sai ya idi kasa sai ya ce shatul wudu ya watsa wa kafire haka ne da hannunsa fa sai ya watsa sai Allah ya ce ba shi ya jifan ba Allah ne ya jifan wayanda suka ga lokacin manzo sallama ya jifan sabai ko ba sa wurin maulana suna to waye ya jifan to sai Allah ya ce ba shi ba a cikin bidon sa'ida ko kuma ku ce lalle qur'ani yayi ƙarya saboda ya ce Allah ne yayi ko kuma ba ku isa ku raba mana Allah da annabi Muhammadu ba ku zabi da wani ka zaba ku ba ku zabanci ba ba a raba Allah da manzon Allah sannan kuma har yanzu aka zo aka ce to bari ayi bai'a innal ladzina yubai'u innal ladzina yubai'una Allah yadullahi fawqa ajin ku ji da kyau annabi ya ce wato a mai rila bi karin faqihu fi din wanda Allah ya kalifi alkhairi to ya sanar da shi addini zama faqihi kaga an gane ko to inda zai zama faqihi na gaske masanin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gane abubuwan da Allah ya hada Qur'ani Allah ya ce innal ladzina yubai'unaka wanda suka maka mubai'a inna ma yubayuna la Allah fa sabu baya ba kai ba kuma gashi an zo bayatul diwan an gani amma manzan Allah sallama ko man sallama dauki annan sai ta duk wanda ya da ya daura hannu aka daura da aka ma daurawa wannan wannan ina fada abin da kowa ya sani ne amma sikin ciki ne sikin ciki yake son cire mana da kowa daura sai man sallama ce ga na sayyidina Usman ya daura sai Allah ce a ba na Usman bane ba na ka bane na wani mun gane karatun kuwa hanin dai ana nan gashi nan Allah ya a matsayin sallama ya daura ya ce wannan sayyidina Usman ne sai Allah ce a ba na Usman bane na wani kuma kai ma ba naka bane sabai kuma sun ga hannun manzon Allah sai Allah ya ce yadullahi fawqa jin in ka fassara a fassara Idris sai mutum harrani mutajassimai ko masu cewa Allah na da jiki na da hannu na da kafa na da auraro na hawa nilo ko da sauransu yana sauka yana gangara yana shawu Ibrahim wajalla ilahi laysa shay'un kamithlihi nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shawu Ibrahim saboda haka jama'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce han in ka fassara a fassaran masu tafsiri masu cewa Allah na da jiki sai ka ce wai hannun Allah ne a kan hannayensu kuma duk duniya ta gani hannun manzon Allah ne to a ba haka bane abinda malamin suka koya mana a zaure sai ka ce kudurin Allah ikon Allah ne a kan hannayensu wato hannun manzon Allah ikon Allah ne to ina Allah ina manzon Allah araba mu sun ba araba ba ga aya na karshe sun ba mana yaman addu'a aya na karshe shi ne Allah yana cewa Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kana mu'minin mushigala ran sun gani aka maka lauki hakuri malamu la rasulan shiga gonan ku yau abinda malana kun yi abu abu yawa abinda Allah yace Allahu Allah wa rasuluhu da manzansa Allahu nawa wa rasuluhu da manzansa nawa kenan salati haqqu shi fi tantanka a kaida la rasul yace ahaqqa ne in ana rabawa su suka fi cancanta kaidar larabci duk duniyar kan larabci haka yake sai ce a haqqu shi ya fi cancanta sai mai da shi mufradi daya shi ya fi cancanta sai ya kara wai in baka gane a haqqu ba sai ce an yurduhu ka yadda da shi wa a kaidar larabci zaka ce an yurduhu mare ko ba haka bane ka yadda da su tunda su biyu ne Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane kar wani ya ce ta wani zaki ai ya ce annabi muhammad Allah ni ban ce maka ba ban ce maka ba amma kuma baka yi saka raba su ba idan ruwa ya idan nono ya zube a cikin ruwan raba su mu gani to zaka iya raba Allah da manzo Allah sai ce an yuruduhu kai dare shi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani ya ce wa in tu'ihu tatadu ko ma atakum rusul fakhudhu wa ma laikum an tantahu kul in kuntum tuballahu fatamlikum Allah wa in kana sun kada Allah to manzan Allah ake bi ba kowa bane wa ake bi annabi muhammad ba Allah ba to ka bi Allah ina ka gaji a ina ka san ka san da Allah yake in ka ce yana sama ne ma irin masu cewa Allah yana sama to shikenan ka bi yayi saman wallazi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa ala al'arsh shi ya lishi sama bakwai da ƙasa bakwai gaba da sannan ya koma sati malikin al'arshi to kaga halittar sama da sama da ƙasa ma sun riga al'arshi to lokacin da bai su bayana ina ko dole sai an nemo wannan dole ne idan kace yana sama to haura mu gani ka nemo shi a can ka je ka same shi a can ko ba haka bane ka bi shi baka san shi ba baka san akwai Allah ba la musulunci baka san same shi ba a sallah baka same shi ba Qur'ani baka same shi ba hadisi baka same shi ba kai kanka baka same shi ba sai ta annabi Muhammadu walaulahu la tulfi layatan fa innahu la basrat hadha al-kawn in kana mursala annabi Muhammadu kenan saboda haka an yurdu kai da shi annabi Muhammadu ne ba Allah ba tsaya a gurin da Allah annabi Muhammadu ne Qur'ani yace idan ka zo ka ce kai ashhadu anna Muhammadur rasulullahi ka musulunta ba sai ka tilala Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ba na wallahi in kace ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wallahi ka zo musulmi wa mai yi rasula faqad ada Allah duk wanda ya bi annabi Muhammadu haqiqa Allah yake sai dai ka wace wai haqiqa ka bi Allah wa ake nuna maka manzon Allah shi Allah damuwansa a gane annabi Muhammadu ne babu ruwan Allah wai ne manzon Allah ya kawo ne ba musulunci bane annaba mai suka koyi ba musulunci bane to da aka zo karban musuluncin malam Allah ya saka su mala alfada alkhairi wallahi mun sai kwana ya kuni ya kara kuni dukan su haka suke karatu suke yi suke da shi ba surutu ba a abinda nake so manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba araba shi da Allah ba araba shi da Allah ba zai rabu ba ba zai rabu ba kuma ayi hakuri a bar mana kayan mu haka alhamdulillah babu alfarmu shine a yanzu duniya ta sani ta yi hakuri ta sallama ɗan faida su fi kare annabi Muhammad ba za a raba Allah da manzala ba zai yi ba ba zai taba yiwa ba Allah Allah ne manzala sallama bawan Allah ne amma kuma ba ta rabuwa qur'ani tunda bakar zuwa da shi in kaji an ce Allah zaka ji an ce wa rasuluhu yasaluka alfa kullul anfalu lillahi wa lirrasul kaji ba yasal ladama annabi yana bayarwa kai kaji wani magana wai wani wai wai yake badala Allah yake badala amma tare da manzon Allah innamal a'malu wa innamal kullu imrin kuman kare jatu ila lillahi fajratu ila lillahi to me hijratu din ba sawabu bane ha in kai hijira dan Allah dan manzon Allah sakamakon hijiran ka na gurin Allah da manzon Allah sako ba in kai wa Allah ka da manzon Allah ne ko wa man ya'sillaha wa rasuluhu yasaluka anil anfal kulil anfalu lillahi walir rasul ganima ma na Allah ne da manzon Allah fataqullahu wa aslihu zata bani kuwadiu la wadiu rasul kai annabi Muhammad kai annabi annabi ne kawai Allah ya samu gamar duniya lafiya Allah ya cika mana muradin mu Allah ya saka wannan mu da alkhairi komanda da jikkan yan agajin sa Allah ya kuma kowa albarka mutanen anguwannin shugabannin mu kowa Allah ya saka musu alkhairi ƴan uwa ƴan tijjaniya ƴan faira Allah ya cika mana muradin mu ina roƙon Allah ya tabbar da wannan tafiya ta tafi har gaban abada ba fa mu iya mu ba da annan mu da yayi mu a'a gaban abada kuma wallahi tallahi ni dai ni Muhammadu Awul zaki an sani duk wanda ya sani ya sani in an sa kafa an sa kenan babu ba backward forward ever backward never idan aka zo karatu alma'u bil ma'i yana nan in aka zo faya bai shi ma yana nan alarba sun ce launul ma'i launu ina'i saboda haka Allah ya saka mu kwarar khairi yanzu zamu roki malaman nan su gaya mana zama na gaba ina ne zamu je kuma abu babu nake so mu fahimta shine ba ma da bukatuwan sai an yi hidima in ba ma da bukata wallahi abinda muke bukata ka zo kawai ba sai duk inda za a yi taron dan Allah na gora sallan nan ba sai an ce ai a bari a nemi wani kuɗi a dafa wani abinci ba kun ga mun dafa abinci ne ko fiye wata bun ba ku ba me yasa saboda hadafin mu manzon Allah idan kace ba dole sai an yi hidima zaka gajiyar da mutane ba za su yi ba an fahimce ni ko saboda ka za mu roke su gaya mana zama na gaba ina ne wallahi ni in da so na ne ma kana ce sai ya kai wani sati as within a week in muna da time ko da so biyu ne ko so uku ni dai in dai ina raye wallahi zan je wallahi tallahi zan je ina ce matsalan kila kudin mota ne wallahi Allah bari ana mu ba ko zai ana ba zai ma yiwu bane saboda shi Allah aiki yake wa manzon Allah kai bari ka dona aya guda ɗaya daga shi ku ya guri kun san surutu na yawa daga shi shikenan Allah ne fa yake cewa annabi Muhammadu ranka dade yace afallahu anka lima azinta lahum ya rasulullah Imam al-Qurtubi yace ma'anansa ranka dade to me ma'anar ranka dade gyara kin sai annabi Muhammadu Allah ya bar mu da manzo Allah saboda ka zamu roki malaman nan sai maka da dukkan yan agaji ta ko ina mu kowa namu ne mu kam kowa namu ne dan mu na annabi Muhammadu ne mu ko wa uko widu amri Shaw Ibrahim ne fa yi annabi ya ce masa uko widu amri ila Ibrahima kulluhu ila Ibrahima ko bai na ba wa Shaw Ibrahim yayi to me ba za a yi ba me ba za a yi ba in ka kana jin wani iri wallahi tallahi ka kara salatul fati daga kana jin ka baka da kuɗi dauki tarbi kai istighfari 70 kai salatu manzo sallama kai salatul fati ga gani wallahi sai ka kana sa rigan da sarkin garku ba yace sa ba Shaw Ibrahim kenan saboda haka komai Allah ya mana saboda haka muna roko Allah tabaraka ta tabbatar da wannan tafiya kuma an fara ne ba iya goren sallah ba har goren in muka yi goren sallah aka ce to sallah ai ya wuce to za mu yi goren azhar la asar magriba isha'i ko ba zai yi ba saboda haka wannan shine muna roƙon kowa Allah tabaraka ta'ala saka masa alkhairi kuma muna bawo kowa hakuri idan mutum ya ji wani abu a ransa ya dan fara mara dadi yayi hakuri mu wallahi aiki annabi muhammadu muke yi Allah ya taimake mu ya karfafa mana ya agaza mana Allah ya mayar mana da bakin mu lafiya albarkan manzon Allah albarkan Shehu Tijjani alfarman Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bar mu a wannan hanya Allah ya hada kanmu dukkan wanda zai kawo mana firaku Allah kai masa firaku duk wanda zai kawo mana rabuwa a wannan tafiya kaga duba ni ban ma taba san wallahi sai yau na ji sunan gar durmitiri ni wallahi ban san zuwa ba ban san ko an dauke ni fi ka san ni dauka na ake abota fi akai ne akan akai ne sai inda yin surutu kan dawo ko ban san ko na je ba amma dai muna da bukatuwan Allah tabaraka ta'ala saka masa alkhairi suna da himma Allah ya ba mu himma irin ta su mala alfa su mala bas Allah ya ba mu himma irin ta su Allah cika mana muradan mu komanda da tawagan sa Allah saka makwa alkhairi a wayanda muke tare da su anan da yawa Allah saka makwa alkhairi albarka manzo sallama da komitin masallaci da shugabanni da kowa da kowa Allah ya masa albarka yan agaji Allah ya masa albarka yan tijaniya yan faira gaban Allah saka makwa alkhairi a gurguje na ganin za mu bawa akan kallawa ya mana addu'a kuma mu san ina ne za mu je ba next time so agar makallawa aikin da fada mulana bi matukum ladi na sama to a ba mu wata mana nan kusa kusa waye ne show branch ne gobe dai na san muna da maulidi yawa muna da maulidi gobe a ina ne garki yawa sannan kuma akwai kwanan diwani a dan tatamus na manta biyan fada zawiya ba ko kun san ni kan ya idi abuwa da yawa sai ina Na'am di yanda aka yi dai within Allah zai mana albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dai in an ce gobe ma gobe dai ba za mu je ba saboda muna da taro da yawa ko lahadi aka ce mana min dilli dilli kawai insha Allah wadi wadi wartana ya joni joni wallahi Allah ya sa mu gama duniya lafiya alhamdulillah za mu ba mu shei ya mana na maulana na'am juma'a mai zuwa alhamdulillah na'am bayan zikirin juma'a eh it's very good yayi dan karata kura eh yayi juma'a mai zuwa Allah kuma jama'a mun jigo durmi ina 3 in Allah ya kai mu juma'a mai zuwa a wannan lokacin da muke za mu yi kokari a je mu je ayi zikirin juma'a da mu har ayi zikirin juma'a ayi karatu gurgura abin da ya samu sai ayi salan isha'i kowa ya kama hanyar gidansu Allah ya saka mu shaida alkhairi amma bari za mu ji daga bakin akan makallahu da kansa sannan kuma daga nan zai mana addu'a dai kawai eh kuma mu dage mu tafi akan tsari din duk wanda za su gayyata su dan taimake mu su ce malam wani da wani za su mana karatu mutum biyu kar yayi yawa dan in yayi yawa aka san ma surutu iri na bara gane babu da kai ba ko sada kawai Allah ya sa mu dace maulana mai fadl
alhamdulillah yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yanda an yi godiya kafin mu zo dan haka mu ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu ce alhamdulillah kamar yanda shugabana da yake sanar da ni zuwa wannan taro mai albarka wallahi sai da ya rantsa min yace idan nazo zan ji dadi wallahi sai da ya ƙara maimaitawa yace idan nazo zan ji dadi kuma waɗanda na zo gurin ma su ma za su ji daɗi dan haka wallahi babu abin da za mu ce a wannan gurin sai dai alhamdulillah duk abin da ya kamata a ce za a ƙara faɗa a nan gaba ya riga ya gama gabata kuma duk daɗin da ya kamata a ce mun ji mun riga mun ji shi dan haka sai dai mu yi wa junanmu fatan alkhairi Allah ya saka mana da alkhairi waɗanda kuma suka assasa wannan zama mai albarka muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu a cikin wannan tafiya ta tariƙa Shehu Ahmadu Tijjani cikin fadar maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mu ƙara haduwa a cikin soyayyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaman da muka tarar da su a wannan guri da sauran almajirai irina, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi, mu ma ya saka mana da alkhairi. Allah ya maimaita mana irin wannan zama, Allah ya maimaita mana irin wannan zama albarkacin Annabi Muhammad. Yan uwa, wallahi babu abun da ya kamata mu ringa yi so sai dai mu ce alhamdulillah, saboda idan muka duba shi wannan bawan Allah zaki, idan muka duba shekarunsa sai mu gani irin wannan surutun da yake yana mana aina ya samu. Ashe ya kamata ba tsayawa zamu muna jin surutun sa muna jin dadi kawai ba, ya kamata a ce kowa daga cikin mu irin wannan surutun nasa mu zo mu zauna mu tuzakin baki irin yanda yake yi, wallahi abun alfahari ne a cikin mu. To dan haka ɗan uwa abokaina almajirai, ɗan uwa na shawara a gare mu, mu tashi mu nemi ilimi. Idan muna tare da irin su ne, ko da yaushe kada mu kasa a gurbin mu ringa zubewa a gaban su da littafin da Allah ya hore mana, mu zo mu dauki daidai gurgudan abin da Allah ya hore mana. Dan haka ɗan uwa, wannan ita ce nasihata kawai a gare mu. Sai kuma tafiya irin wannan ta haziƙai irin sa, ku duba cewa yake ko gobe ne ko jibi ne ko gata ne ko kullun a kira shi zai zo. Wanda a cikin mu ba mamaki akwai wanda yace a bashi sati satin dai, ko saboda me? Saboda duba ga irin to shi bashi da kowani uzuri sai na manzon Allah. Dan haka alhamdulillah sai mu gode wa Allah da Allah ya sa irin su a cikin mu wanda za su dinga harzukar da mu a cikin abin da muke kai, domin in babu irin su a cikin mu wallahi za mu ringa tsintar kanmu ko da shi a cikin haulaye. Allah ya saka mu da alkhairi, Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Ni ma zumuncin da Allah ya hada da ni a wannan rana wanda ya tsara shine ainihin shugabanmu Abubakar Rujana, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi. Wannan tafiya da ya kaddamar mai albarka, muna roƙon Allah subhanahu wataala ibadar da ya je yi Allah ya amsa mana baki daya. Allah muna roƙon ka dukkan abin da ya roƙo mana Allah ya amfanar da mu da shi baki daya. Allah ya sa albarka cikin ibadunsa da sauran ƴan uwansa waɗanda suke gabatar da ibada irin wannan, muna roƙon Allah ya amsa mana baki daya. Waɗanda kuma suke kan hanya ba su dawo ba, muna roƙon Allah ya dawo mana da su lafiya. Mu ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a wannan haji da za a je Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za a je da mu albarkacin Annabi Muhammadu. Muna roƙon Allah ya amince mana alfa, Allah ya saka mu shi da alkhairi, wanda jagora ne, wanda dukkan na san ba abin da zan gaya muku a kansa, kowa ya san shi, kuma duk zama irin wannan da izinin Allah muna kallon su a cikin irin su. Ko ba mu zo ba ana gaya mana cewa ai suwane ina ma kun je, suwane duk suna gurin. Kuma alhamdulillah sai mu gode wa Allah, komanda Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya rika masa jagorancin sa, Allah kuma muna roƙon ka ya dafa masa a cikin dukkanin aikin sa na alkhairi, wanda ya kamata a ce yanzu haka yana can yana kwanta yana hutawa saboda hidiman da aka yi. Amma wallahi nayi mamaki daga dawowar sa rana gashi kawai sai dai kawai abin da aka saba a tayi kawai. Muna roƙon Allah ya dafa masa, Allah ya dafa mana baki daya, Allah ya saka da alkhairi. Mallam ya ce ne addu'a, wanda kuma addu'a to ba za mu ce ba za mu yi addu'a ba, ba mu ya kamata mu yi ba, tun daga malamai da suke tare a nan gurin mu aikin mu kawai a ce mu sallah kawai. In an ce yaya sarki ya bati ya za a gyara sai mu dan gyara, ba wani abu muke yi ba wallahi. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah ya biya wa kowa bukatunsa, Allah ya tabbatar da mu kamar yadda suka ce. Kuma na ƙara yin bayani, Durumitri tana cikin gari ne nan Gaduwa Estate. Duk wanda ya san Gaduwa, idan Allah ya sa mutum yana da iko ya samu ikon zuwa, idan ya je Gaduwa Estate yace Durumitri, kamar yanda aka sauka a junction na Nikon, haka Durumi za a sauka a Gaduwa junction ko Gudu junction. Akwai masu machine ko kenafen da zai shigar da mutum, sunful ne masallacin Juma'a na Durumitri, babu wahala a cikin Abuja insha Allahu. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah maimaita mana, Allah maimaita mana. Fatiha salatul fati. Allah ya amince mana, Allah ya dafa mana, Allah ya tsaya mana, Allah ya zama gatanmu, Allah ya sa Annabi ya zama gatanmu, kuma ya ishe mu akan dukkan wasu matsaloli da suka shafi Annabi sallallahu alaihi wasallama. Da Allah yake gaya masa a cikin Alkur'ani, inna fatahna laka fatahan mubina la yaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara wa yutimmu ni'matahu alayka wa yahdika ila siratil mustaqim. Wannan ya isar mana akan dukkan wani da zai faɗi wata magana akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على فاتحة الحمد لله
الله يسعدك يا خيري. باب النظام التيسيري قوديا والله تبارك وتعالى. عفوا دع الله رامي يوني الدعاء muna so a dan zauna a yakuri zamu yi addu'a adamu ya addu'a sai mu yi sallah na'am ah zamu karanta fatiha a jami'i zamu karanta fatiha gaba ɗaya mu a jami'i saboda duk bukatun mu Allah ya amsa mana abinda kuma muke tsoro Allah yayi mana akwai bayin Allah masu yin hidima a wannan tafiya a wannan masallaci a wannan unguwa a garin nan ma gaba ɗaya a Najeriya ma gaba ɗaya suna mata hidima gaba ɗaya Allah tabaraka ta'ala ya musu bukatun su ya biya mana bukatun mu Allah ya ba mu nasara albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan shehu Tijani albarkan wannan taro na mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya mana bukatun mu baki ɗaya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الله يسامو جماعة الأشياء الله يساك مقوى دا الخير لأنه يكرا من صلى مي صلى الحمد لله يعني صلى سي أغاق يسار يقوى السلام عليكم أكشي أكشي ونعم